إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ayyu wa muslimi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi cikin ikon sa da kaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba cikin jami'i da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da ke ciki Allah subhanahu wataala ya karfafe mu akai ayyu muna safiyar Laraba 12 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 12 ga watan uku na shekara ta 2025 miladiya. Kamar yadda muka saba karatun mu jiya, mun ƙare darasin mu da yake bayani akan abwabul khair, kofofi na alheri. A yau insha Allah wani sabon maudu'i ne ci gaba da darussan namu, shi ne cewa ganin watan Ramadan wata ne na addu'a, wata ne na karɓa addu'a, wata ne na karɓar addu'a, domin babu watan da ya fi dacewa da karɓar addu'a irin watan Ramadan. Wata ne na da'a, wata ne na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wata ne da mutane suka kame baki suke karatun Al-Qur'ani, wata ne da mala'iku suke sabka, wata ne da ake bude kofofin rahama, ake bude kofofin sama. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana cikin Al-Qur'ani, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala kace wa idha salaka ibadi anni, ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, idan bayina su tambaye ka game da ni, fa inni qarib, ka fada musu ni ina kusa. Ujibu da'wata da'i idha da'an, ina karɓa kiran wanda ya kira ni a duk lokacin da ya kira ni. Ina karɓa addu'a duk wanda ya daga hannu ya yi addu'a a duk lokacin da ya kira ni. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala ce kawai abun yi shi ne ku nemi karɓawata. Ku nemi karɓawata, mana ku yi abin da zan karɓa muku, ku bi ƙa'idodin Allah subhanahu wa ta'ala da sharuɗa na karɓar addu'a. Idan bawa ya cika, Allah subhanahu wa ta'ala zai saurare shi karɓa. Wal yu'minu bi, kuma babu babban neman dace kamar imani da Allah subhanahu wa ta'ala, mana mu gaskata imanin ga Ubangiji, mu tabbatar da haƙiƙa imani na gaskiya la'allahum yarshudun, wannan shine hakika bayin Allah sun samu shari'a. Yana daga cikin mafi kyau da zama ambaci Allah subhanahu wa ta'ala, musamman a cikin irin wannan wata mai alfarma, wata na azumi, wata da Allah subhanahu wa ta'ala yake daure shedanu, ake bude kofofin aljanna, ake rufe kofofin wuta. Saboda haka mu nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar gaskatawa, yin imani na gaske, tsayawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tabbata a hadisai tabbatattu ga annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisai da suke tabbatar da mu akan yin addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa addu'a ita ce makamin mumini, addu'a ita ce makamin mumini da zai tunkuɗe abokin adawarsa, abokin gabarsa, kowane ɓangare, abokin adawa na zahiri ne, abokin adawa na ciwo ne, abokin adawa na menene, addu'a ita ce maganin abu. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma babu abin da yake mayar da kadara Allah subhanahu wataala illa addu'a. Saboda haka ƴan uwa musulmi, wannan wata na Ramadan wata ne na karbar addu'o'i, wata ne na mu koma ga Allah subhanahu wataala, wata ne mu dage mu ta roƙon Allah subhanahu wataala buƙatocin da kariya ƴaƴanmu da shikoki gabaki daya. Kafin addu'a ta samu karɓuwa, to saboda haka addu'o'in nan tana da sharuɗa da ƙa'idoji da ladubba da ya kamata mai addu'a ya kula da su. Akwai ladubba na addu'a har guda goma wanda shari'a ta zo da su, wanda ya kamata duk mai addu'a ya kula musamman a wannan wata mai albarka. Daga ciki na farko shine an yatarassada li du'aihi awqatu sharifa ka yawm al-arfa min as-sana wa ramadan min al-ashhur wa yawm al-jum'a min al-usbu wa waqtu as-sahar min as-sa'ati al-layl. Daga cikin waɗannan ladubba guda goma da ya kamata mu yi bayani akai, wanda ya kamata duk wanda zai addu'a ya yi kokari ya kula da su, shine na farko an yatarassada li du'aihi awqatu sharifa. Ana so mai addu'a idan zai yi addu'an nan ya nemi lokaci wanda yake mai daraja, lokaci wanda yake mai tsada, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya keɓance ma bayinsa lokuta na musamman domin ibada, domin samun sakamako, domin samun tagomashi. Musamman yana daga cikin falala da rahama da jin kai Allah subhanahu wataala ma bayansa shine a cikin watanni ya ware mana watan Ramadan, wata ne da bawa zai keɓantar ubangijinsa, wata ne da Allah subhanahu wataala zai biya ma bawa bukatocinsa, wata ne da bawa ya kamata ya dage ya jajirce ya samu daraja da ɗaukaka da gafara a cikin wannan wata na Ramadan. Kaga wannan yana daga cikin kyauta da baiwa da Allah subhanahu wataala ya ma bawa. To haka ana son mai addu'a ya samu lokuta na musamman, lokuta masu daraja. Misali kamar ranar Arfa a cikin shekara, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana wannan hadisi, yake cewa babu addu'a da tafi karɓuwa a gun Allah subhanahu wataala kamar addu'a a ranar Arfa. To kaga a cikin shekara Allah subhanahu wataala ya keɓance mana yini guda, shi ne ranar Arfa, yini ne na karɓar addu'a. To kaga irin wannan dama ta samu bawa, to ka bawa yi wasa da ita, ya dage ya yini ya roƙi ubangijinsa. Haka a can masu Arfa suna yi, haka kai da kake gida kana yi. A cikin watanni sai Allah subhanahu wa ta'ala sai yake bantan mana watan Ramadan wannan wata da muke ciki a cikin watanni 12 sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ware mana watan Ramadan wata ne na musamman wata ne na karbar addu'a to kaga kaga bawa yi wasa da wannan wata a cikin yini sai Allah subhanahu ko a sati sai Allah subhanahu wa ta'ala sai yake bantce mana yinin Juma'a yini ne mai falala yini ne na karbar addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a yinin Juma'a akwai wata sa'a guda wanda bawa bai yi dace ba yana roƙon Ubangiji ba ce sai Allah ya biya masa bukatun da take to wannan waɗannan gurare ne masu daraja haka a kuma lokuta haka mu ce ko awanni sai Allah subhanahu wataala ya yanke mana wani bangare na dare ma'ana lokacin sahur lokacin sahur lokaci ne na karbar addu'a Allah subhanahu wataala ya yabi bayin Allah na kware yace wabil ashari hum yastaghfiru bayin Allah suna rukon lokacin sahur a lokacin ne suke istighfari suke neman gafara Allah subhanahu wataala to kun ga ƴan uwa waɗannan lokuta ne masu muhimmanci masu daraja masu tsada da Allah subhanahu wataala ke bancewa bayinsa na su koma a gare shi duk abin da baka tsammani da abin da kake tsammanin Allah subhanahu wataala ba zai karba maka ba a'a idan kake bance ubangijin ka wannan lokacin kai ta tuba gare shi Allah zai kafarta maka kuma zai biya maka bukata saboda haka kenan yana da cikin ladubban addu'a na farko mutum ya samu lokaci mai tsada lokaci mai daraja to saboda haka ƴan uwa kun ga muna cikin wannan lokaci mai tsada mai daraja shine watan Ramadan ashe wata ne na mudagi mu roƙa Allah subhanahu wataala bukatocinmu namu da na ƴaƴanmu da iyalanmu da iyayen da dangi gabaki daya lokaci ne da ya dace kuma mu jajirce kada mu wasa domin baka sani da ka sake samu irin wannan dama ko ba za ka samu ba Allahu a'lam yana ƴan uwa na farko daga cikin ladubba samun lokaci mai tsada lokaci mai daraja na biyu asani an yaktama al-ahwalu sharifa bayan lokuta matsara to kuma na biyu mutum ya ribaci wasu haloli ma'ana wasu yanayi akwai yanayinka mana yanayi mai tsada dama mai tsada daga irin wannan lokuta da haloli da ake karbar addu'a kene wannan shine ladabi na biyu banda waɗancan lokuta da aka Allah ya kebance to akwai kuma yanayi da Allah subhanahu wataala yayi su yake bance su kuma ana karbar addu'a irin wannan hali da mutum yake ciki ma'ana akwai wasu halaye da wasu lokuta ko su yanayi da mutum ya samu kansa ko kuma ya shiga to irin wannan dama muke su ma mutum ya ribace su kamar haka zan mu zano irin su na farko waqtin nuzulil ilahi akwai yanayi da ubangiji yake saukowa wannan duniya ta mu a wani lokaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi yace inna fi laylatin sa'a la yuwafiquha 'abdul muslim yas'alu Allah ta'ala fiha khayran min 'amali dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika fi kulli layla ma'ana daga irin wannan cikin wannan lokacin da muka faɗa lokacin da ubangiji yake sabka hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce inna fi laylatis sa'a manzon Allah ya ce a cikin kowane dare akwai wata sa'a guda daya ma'ana a ce wata awa guda daya la yuwafiquha 'abdul muslim bawa musulmi bai dace da wannan lokaci ba yas'alu Allah ta'ala fiha yana roƙon Allah a cikin wannan lokaci khairan min amr dunya wal akhirah wani alheri daga cikin al'amuran duniya ko na lahira illa a'tahu iyyahu face sai Allah ya ba bawa wannan duk abin da ya roƙa wannan lokaci wa zalika fi kulli layla wannan kuma a kowane daren duniya ne duk daren duniya akwai wani sa'a guda wani lokaci dan takaitaccen awa
da Allah subhanahu wa ta'ala ya bace shi in dai bawa yayi dace ya dashi a irin wannan lokaci yana roƙon Ubangiji to dukkan abin da ka roƙa Allah zai biya maka bukata. Haka ya tabbata a cikin hadisin Amr bin Abbas Allah ƙara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa idza istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a fakun. A hadisin Amr bin Abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd gurin da bawa yafi kusa da ubangijinsa dab da dab ga kai ga mahaliccinka babu wani shamaki babu wani iso a tare da kai direct ma da kai sai ubangiji inda bawa yafi kusa da mahaliccinsa fi jawfin layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace tsakar dare wani al-akhi tsakiyar dare na karshe karshen dare wannan lokaci ƙarshen dare to lokaci ne da bawa yafi kusa da mahaliccinsa dab kake da ubangijinka har ma yafi ka kusa fiye da ijiyar wuyanka manzo Allah ce fa izastata'ta an takuna mimman yuzkurullahi fi tilka sa'a fakun yace ya kai bawa ya kai baiwa idan zaka iya to ka tashi a irin wannan lokaci ka tashi kana ambaton Allah ma'ana kana ibada a wannan lokaci to in ji har ka samu wannan damar kakkai sake ne ta manzo Allah ta tashi ka kasance duk wata bukatarka to a wannan lokacin ga kai ga shi ne babu isi babu ina ni aka yanka ga kai ga kafafuwa ga kai ga ubangijinka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai iya to kada ya bar karshen dare kun ga wannan hadisi ya yi daidai da wancan hadisi na farko da muka baya kenan lokacin sahur duka in ka doka karshen lokacin shine karshen sahur lokacin sahur wannan lokaci ne mai albarka lokaci ne da Allah har yayi bayinsa wabil ashar bayin da suke tashi a wannan lokaci suna ta istighfar suna tuba ga Allah suna roƙon Allah bukatoci to saboda haka wannan lokaci shine lokacin da Ubangiji yake saukowa a wannan duniya tamu yana ina mai bukata a biya masa ina mai neman tsari a tsare shi ina mai neman agaji a agaza masa duk abin da bukatar Ubangiji yana kira a wannan lokaci wa zalika kullu layla dukkan daren duniya saboda haka dan uwa ka huta ga dama ta samu ya rage naka babbar matsalar dan adam shine rashin ikhlasi tsarkake niyyar ka tsakaninka da ubangiji a wani hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah yace ana inda zanni abdi ni ina na a yanda bawa na ya zace ni a duk lokacin da bawa ya zace ni da alheri to zaga ga alheri ma'ana kullun ka zaci alheri ga ubangijinka ka samu yaqini da tabbas cewa ubangijinka ya zai karba maka wannan kuma ya rage da gare ka ma'ana yanda ka tsaya tsayin daka game da da'ar ubangiji game da kiyaye dokokin ubangiji game da nisantar haramu duk abinda Allah ya ce a nisanta ka nisanta duk abinda Allah subhanahu wataala yayi umurni kana kokarin aikatawa masalatu to hakika idan ka tsaya a wannan yanayi to ko shakku ba zaka ma ubangijinka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin bayin Allah akwai bayi wanda inda law aqsamu ala Allah la abarra da za su yi wa Allah rantsuwa da sai Allah ya barantar da su saboda ni sun tsaya tsayin daka sun yi ikhlasi sun tsarkake imaninsu sun yarda tabbas haka ne Allah ne mai badawa Allah ne mai hanawa Allah subhanahu wataala shi kadai zai iya tsora maka kuma shi kadai zai yaye maka Allah subhanahu wataala shi kadai zai iya baka kuma shi kadai zai hana maka amma da zarar kana tare da di'a ta ce ba za ta ci ba an ce kaza to ka bata ka samu yaqini confidence cewa hakika ubangiji zai biya maka bukatarka to ka kare akwai wani bawan Allah na tijo da ake bada kissarsa saboda shi ikhlasi da yake ga ubangijinsa tun lokacin da ya tashi bukatar abu zai roki ubangiji Allah ba ni kaza ka wata rana yana cikin harami yace ya Allah ka sani kawai zu bukatar nama nake so in ci ya Allah ko abani ka bani nama in ci yana zaune kawacen sai ga wani bawan Allah ya tafi irin waɗannan bayin Allah da suna so a nuna musu masu halin nan suna so a nuna musu gurin bayin Allah talakawa kawacen sai hango wani lati sai ta kai muje ta ku nuna su yana zuwa gidan kan bawan Allah nan sai wani bawan Allah ya ce mishi kai Allah kai ya aka aiko sai wannan bawan lati wannan mutum yake mamaki wannan aike yace kai aka aiko yace wani aike yace to shikenan in kai aka aiko ko faɗa mu yace menene yace ubangiji na roƙa ya bani nama saboda kai aka turo ka bani nama sai wannan bawan Allah yake mamaki yace kai magana ne da masu hotel su kawo kaza yace a ubangijin masu hotel din na fadawa anan take wannan bawan Allah mamaki goya yace kai a guri kaza irin da dake kawo nama nan manyan mutane masu daraja yace a kawo aka mushi yace alhamdulillah yace Allah nagode kawai ya kama yace yace ne koshi yace a doki yace ya Allah bayan ya kuma ya koshi ya Allah barci nake so in amma ka Allah ya sani Allah ka sani bana so in kwanta a kasa na ina so in kwanta wannan abu ya dan laushi laushi a cikin masallacin arabi ba kan ka ce kibla ko sai ga wasu bayan Allah sun taho suna da kayan ci budan sun kwanta aka shimfuda ma wata aka shimfuda ma wata aka shimfuda ma wannan kawai sai guda ta yi saura kawai sai wannan yake latishi kai ma ta so a shimfuda nan kawai sai ka shimfuda mu cike kwanta ya farcin sa da ya tashi yace alhamdulillah Allah nagode yace na ji dadin barci na ya tashi ya tafi ya kama hanya zai tafi ya shiga ta to ce ya Allah ka sani wannan tafiyar wannan san tafiya a kafa Allah ka samu mu abin hawa to wannan bayin Allah su yi su rubuta wannan bayin Allah suna so wai ke suna so su samu labarin wannan ba wai mana wani irin al'amari ne kai gare ka har yayi waya kai kira manyan mutane ta fara gwani lati da mamu yace kai ina ruwan ku dani sai kiro katin sai yace bashi yace to rike wannan katin yace duk lokacin da kike da wata bukata yace kai kira insha Allah za a biya maka bukata yace in ce maka ina da mai biya mun bukata kai ka yace kai karta in ka din banza kai ka ina da mai biya mun bukatar kuma zan bar yanzu in da yace ya Allah azuta ce ya Allah ina bukatar tafiya gida amma ba a kasa ba kawai ana cikin haka ne kawai sai ga mota irin yan sandan nan masu fasa talakawa su kai su inda suke bukata kawai dai dan yana ya zo bakin masallaci kawai sai aka ce yalla yalla tal tal ya shiga kai shi gida ba koi bane ba ikhlasi inda kai tsarkake ubangiji a zuciya to wallahi zai biya maka bukata in wa mu gyara imani mu gyara alaka mu tsakanin da ubangiji wallahi duk ba abin da zai gagare ka a rayuwa inda ka rike ubangijin ka wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wannan Allah subhanahu wa ta'ala wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah ku mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala in har kun kasance ku mu'minai ne Allah ke mai kiyaye to yanzu za mu tsaya a kenan akan yanayi halayya muna cikin ladabi na biyu shine ribatar haloli masu daraja daga cikin waɗannan haloli shine yanzu mun faɗi hali guda shine ribatar lokacin da ubangiji yake saukarwa a irin duk daren duniya to mutun ya rifo fice da wannan dama kai ta fadawa ubangiji kada kai wasa da wannan damar kana da matsaloli kana da damuwa a jiwon dan adam a gaban nan tashi irin wannan lokaci fadawa Allah yana jin ka sami'u da alim jirak taimani tsakanin ka da ubangiji babu iso ba shamaki babu cewa ga sarkin kofa a'a kawai da kai sai ubangiji Allah taimake mu gobe kenan sai mu tashi hali na biyu daga cikin halolin amma ba la kenan daga cikin ladubba na biyu na addu'a insha Allah da fata abin kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da muku kuskure Allah ya fi mana bukatotun mu na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata fa subhanakallahu wa bilhamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.